More music at
sannu mama sharawa yanki mama mama daina kuka sharawa yanki mama
sharawa yanki mama bani da tamkarki ni gatawa ina taka gatawa
nagode
mama
nagode
mama
oh mama
nagode
kanta nakan ji
mama
nagode
oh